Gwamnatin jihar Niger Nigeria ta bayar da sanarwar rufe lahirin makarantun sakandare na jihar har na tsawon makonni biyu daga ranar Juma'a nan. A wata sanarwa daga ofishin ma'aikatar kula da harkokin sha'anin ilimi ta jihar Niger, Hajiya Hannatu Jibril Salihu ta ce sun dauki wannan mataki ne saboda dalilai na tsaro. Biyo bayan wani taro da masu ruwa da tsaki a kan sha'anin ilimin, sannan da shugabannin tsaro a jihar Niger, Dr. Isa Adamu, shine shugaban hukumar bayar da ilimi bai daya a jihar Niger, ya yi karin haske akan wannan mataki na rufe makarantun sakandiren.
Wannan dai wani mataki ne wanda ya nuna gwamnati ta damu da rayuwar yara da kuma ƴan makaranta dukkan makarantu na
gwamnati. Ya kunshi da na kwana da wanda ba na kwana ba ne?
Ya kunshi da na kwana da wanda ba na kwana ba.
Akwai batun ƴan primary ko ko ba?
A matakin primary ba kulle makarantu ba, amma muna nan muna dubawa, muna tattaunawa tare da masu ruwa da tsaki mu ga wani mataki ne mu za mu dauka don kare rayuka da lafiyar yara da suke makarantu.
Gwamnati na cewa ana samun sauki wannan yan bindiga a Niger, kuma gashi ana dauka wannan mataki. Ya za ku kwatanta wayannan matakai guda biyu?
Ba su karo ai, saboda ana samun sauki ba shi yasa kuma isa ke ba.
To sai dai masu ruwa da tsaki akan sha'anin ilimin na ganin duk da yake mataki ne na kare lafiyar yara dalibai, to amma akwai matsala a ɗaya gefen, kamar yadda ɗaya daga cikinsu Honorable Aliyu Zakariya Kwantagora wanda aka fi sani da canza shi malam ya bayyana.
A wani bangare muna da duban shi abu ne mai kyau, wani bangare kuma abu ne mara kyau. Abin da yasa za mu ci abu ne mara kyau, na ka ce student zauna sati biyu a gida ran kai rabe abu ne wanda zai ja musu matsaloli saboda suna approaching the exam. Ya ga wannan akwai matsala a cikin sa. Sannan kuma a cikin gidan student kai rabe ba ko ina bane muke da matsalan challenges of security a duk all gidan students. Me zai hana ba za a duba bangaren yake da wannan challenge din in mata kama rai makarantun da arziki ba, amma kasancewa a ce ko ina ya ce gaskiya ni ana tunani da nawa hangen nisa ban ba da goyen baya 100% akan wannan lamarin.
Tun bayan kwashe ɗaliban kwalejin kimiyya a garin Kagara ne dai, gwamnatin jihar Niger ke ci gaba da matsakaini domin shawo kan matsalar ƴan bindiga da suka addabi al'umma a jihar Niger da ma wasu jihohi a yankin arewacin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.